ya zo kora talaka alƙari babu ni damuwa kuma ya tsama ai tsaro suna kokin suna tabbatar da tsaro jama'a da kuma kayan
to kamar rayuka nan kuka samu kuka tabbatar sun salwanta
mutum bakwai ne wanda likita ya tabbatar sun rasu sai kuma mutum 15 wanda suka samu raunuka
to kamar wani kira za ku wa al'umma wannan ukari ganin kan cewa a cikin shekarun nan an samu rikici fiye da 8 a yankin
kiran da zai musu shine akan cewa rikici ko kuma tashin hankali ba ya yi kyau
kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan DSP Joseph Kwaji ke ma bayyana harin da ake ciki yanzu a garin Ukari biyo bayan tashin hankalin da ya faru sakamakon hukuncin kotun da ta soke kujerar gwamnan jihar Agdedare Dusan Isiyaku yankin na Ukari dai ya ma sha fama da tashin hankula batun da kowa suke ganin fa dole ne gwamnati ta dau mataki Mr. Matthew Ona tsohon dan jarida ne da ke bibiyar lamarin da ke faruwa a jihar Taraba ya ku bada shawaran cewa
ko mutanen Ukari kuna zama tare da saboda siyasa kuna kakkashe juna kuna kone-konen gidajen yanwanku siyasa ya yi zai kare kun yanwa ne gunduma su zo na lafiya amma in har ba za su iya su zama lafiya ba ya kamata gwamnati ya cire administrative procedures na wajen gaba daya ya kai da shi a neutral place da za a samu zaman lafiya
jihar Taraba jiha ce da ke da yawan ƙabilu mabiya addinai daban-daban da sautari ƙaramin abu kare ki daya kuma faɗin ƙabilanci ko na addini batun da ko Senator Aisha Jumai Alhassan wanda ta samu nasara a kotun zaben ke fa cewa dai dole a kai zuciya nesa kawai zuma da tuni gwamnan jihar Agdedare Dusan Isiyaku garzaya kotun daukaka kara to ko me masana shari'a ke cewa ne barista Idris Abdullahi Jalo usani a kungiyar lauyoyin jihar Taraba
so the father sun ce ransa da ita immediately they handle shi gwamnan da yake kai daukaka kara ba sai da ba bisa tsari yana da daman daukaka kara yana da kwana 21 daga nan da aka yi hukunci zuwa kotun daukaka kara sa'annan kuma bayan nan ma shari'ar gwamna dama yana tafiya har ga kotun daukaka kara so doka nuna zai daukaka kara kan kwana 21 sa'annan ya daukaka kara din doka ta ba shi dama ya zauna a matsayin shi na gwamna kafin nan a ji daukaka kararsa a kotun daukaka kara
Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya